this record.
Riva, Buddha, Bob's on the man.
Charlie, this girl go do. Say she like my zanku. Me a no pee that mo. If this girl come, they call me Habu. Charlie, this girl, she the murder. The way she do, I the wonder. Charlie, now who be the ponder? For God's sake, don't be the winder. Charlie, this girl go do. Say she like my zanku. Me a no pee that mo. If this girl come, they call me Habu.
Yaro, yaga langa. Uncle Makaki, abaka leda.
Leda, leda.
Allah da wa wa da leda, leda, leda. Allah da wa wa da leda, leda, leda. Allah da wa wa da leda, leda, leda. Allah da wa wa da leda, 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 leda.
Allah da wa wa da leda. Yari nga ta iya powder. Inta puto, inta shigo. Ga UK mata oda. Gayin simpiya boda, kulkar araba kida koda. Dan su gayin nan, gayin simpiya zallaka boda.
Leda, leda, Allah da wawa da leda. Leda, leda, Allah da wawa da leda. Leda, leda, Allah da wawa da leda. Leda, leda, Allah da wawa da leda.
Leda, 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 leda.
Leda,
ba ruwanki da baby na, ba ke ba kanwa na. In na ganki a layin nan, zan sa ai miki ihun nan. Kin ga wancan kejin ba, da wancan dakin ba. Police dog ne a ciki zan sa su yi miki haushin nan.
Kai dan nan kyale ta ko ta zo zan ce ba sa nan.
Malam aban na goma,
goma, goga babu na goma kuma sannan ma babu da ni.
Leda, leda, Allah da babu da leda, leda. Leda, Allah da wawa da leda. Leda, leda, Allah da wawa da leda. Leda, leda, Allah da wawa da leda.
Leda, 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 leda.
Charlie, this girl go do. Say she like my zanku. Me a no pee da mo. If this girl come, they call me Habu. Charlie, this girl she the murder. The way she do, I the wonder. Charlie now who be the ponder? For God's sake, don't be the winder. Charlie this girl go do,
go do.
Say she like my zanku.
Zanku.
Me a no pee da mo. If this girl come, they call me Habu.
Yaro, yaga langa. Uncle Makaki, abaka leda.
Leda, leda.
Allah da wawa da 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 leda.
Leda, 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 leda. Toya bamu guduwa, bamu guduwa, bamu guduwa. Ban shiryawa ummutu ba, ummutu ba, ummutu ba. Kai
toya bamu guduwa, bamu guduwa, bamu guduwa. Ban shiryawa ummutu ba, ummutu ba, ummutu ba.
Leda, leda.
Sarkin samani
zanku.